talk about the ghost, yappy, yappy, talk about the ghost, yappy, yappy, talk about the ghost, yappy, yappy, talk about the ghost, yappy, yappy. Talk about the ghost, yappy, and party ghost name, would it be? Would it be? Why she go to keep us happy? I'll copy, she will need to come make her be. Her be, Yokozomi, or that be. Then yappy, Kerka, take a shaman, Zabi. Think of social body and Zabi. Yokozomi, would it be? Would it be? Talk about the ghost, yappy. Yabi, talk about the ghost, yabi, yabi. Shehu ne parang alkaki, dauki, dunia masauki, sauki. Farmaki abayan daki, sauki, kagazak take burki, burki. Waya shiri amado koki, sarki, shehu ne asirin daki. Shehu ke buki amasauki, tomu te kasha mamaki, mamaki. Talk about the ghost, yabi, yabi, talk about the ghost, yabi. Banda shehu wake bamu, bamu, wake batuna imamu, mamu. Tashi tashi mwinyo kamu, sanu suruka muduk ambamu, ambamu. Sarhamu yara kaunarmu, samu, teka danta kama dikimu. Ashehu ne muke shanimu, tarka zoka madamemu, yabi. Takamari gosu yabi, yabi, takamari gosu yabi, yabi. Shehu ne zo ambarilla, kalla, shia zo amanzang alla, alla. Bakala na baba bisalla, illa. Ne na kika maula walla walla shehu ta ga mana mai salla kila naka zaka ban dan Allah la ilaha illa Allah kan ka ban shiri da kasala yafi
ta ga mana gausu yafi yafi ta ga mana gausu yafi yafi
banda kai kowa zan kama himma bai kufa mai alfarma alfarma barka shehu ya barhama ma wane kali kali na kunama dama rahama ga hawa umma sanin ma son ka ne gore ya kama dan mukaddamin al'umma so nake na hauta gurma yafi
ta ga mana gausu yafi yafi ta ga mana gausu yafi yafi
wa kuke kira bayan shi gashi shi yaso kake numfashi numfashi waye san shi waye ganshi gashi babu kawunan mu da gashi gashi shehu ne a can al'arshi gashi alima ashe ya ganshi waye ce kaje neman shi in yaso anan ka ganshi yafi
ta ga mana gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi
ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi ta kama da gausu yafi kai kai ta kama da gausu yafi yafi bai kumfani na fasa wasa so nake ka bani durasa kasa karkasa ne yau sa insa nisa nan nade ta kar ayyansa kasa alladin da babu irin sa amsa kansa ne muke yin gasa mun wuce batun kwarkwasa masu yin kudan numfasa yafi
ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi
shehu zai cika maka buri shari babu gungun sai alkhairi alkhairi ki yazo a manzan fari dari dakata da yin inkari inkari in kana bukatan sauri shuri matattaran asiran shari san shi ne kadai alkhairi shehu zai cika maka buri yafi
ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi
rana gare mu za mu yi shanya ayya mai ginka shehu za yi jinya waye ganni ma a mashaya shirya shehu ne yake da mashaya a shehu za mu yi tarayya tuya banda shehu wayen raya bilalu baya san jayayya a dosa namu Allah ya raya yafi
ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi yafi
rayuwar mu dai inganci naci ga zuma mu kyale madaci naci shehu namu mai adalci mun ci mun wuce kwanan benci benci shehu dairin mu na bauchi manci ai da son ka yi limanci mu a shehu ba bambanci shafe dukkanin makirci yafi
ta kama da gausu yafi yafi ta kama da gausu yafi
nan nake buƙatar burki sauki ba kala abin mamaki
mamaki
in fa ka kira ni daƙiƙi yaki sufi ne yake min maki
maki
ni nake da babban tafki rafi ya jikin ka ni ban raki kai je ta gangare na aboki nan akwai masoya zaki sufi
ka zama da gausi yafi yafi ta zama da gausi yafi yafi
ta zama da gausi yafi yafi ta zama da gausi yafi
yafi
ta zama da gausi yafi yafi ta zama da gausi yafi
yafi
ta zama da gausi yafi kai kai ta zama da gausi yafi ta zama da gausi yafi na ce ta zama da gausi yafi yafi
ta zama da gausi yafi yafi ta zama da gausi yafi yafi
Takama da gausi yafi yafi takama da gausi yafi yafi
takama da gausi yafi yafi takama da gausi yafi yafi
takama da gausi yafi yafi
takama da gausi yafi yafi
takama da gausi yafi yafi
takama da gausi yafi yafi
takama da gausi yafi yafi